Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini 1 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai.
Masu zanga-zanga a kasar Rasha sun yi Allah wadai da yunkurin gwamnati na kama su. Miliyoyin 'yan kasar Hong Kong na shirin samun mafaka. Shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yin sauye-sauye a kudaden radadin annobar corona.
To kada labarin kenan, bayan kashi na farko na labarin duniya. Za a ji cewa sabbin manyan haftocin soji da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya nada kwanan nan sun ziyarci arewa maso gabashin Najeriya. Za kuma a ji cewa har yanzu miyagu na ci gaba da takura yankin arewa maso yammacin Najeriya.
Suka kama muka kama bugewa da su. Sai wani kawai ya ce ni aka jira da su. Allah ya kawai daga nan sai ya bude mana wuta.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji inda aka kwana a shirye-shiryen da jam'iyyu ke yi don zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilo Hashim Gumel na tafa da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya. Dubban masu zanga-zanga a biranen kasar Rasha sun bijirewa barazanar da gwamnati ta yi na kama su. Yayin da suka kwashe mako na biyu a jere, suna kiran da a saki shugaban 'yan adawa Alexei Navalny da aka gartame a kurkuku. Cikin lokaci na yankuna mabambanta 11 da Rasha take da su, masu zanga-zangar sun jure wa tsananin sanyi da gargadin da gwamnati ta yi kan zanga-zangar wacce ta kwatanta ta a matsayin haramtacciya. Tana mai cewa za ta ɗauki matakai da suka dace. An dai kama dubbai daga cikin masu zanga-zangar. Ina goyon bayan Navalny, amma a wannan karan wannan ya wuce shi kadai. A cewar Andri mai shekaru 35, daya daga cikin masu zanga-zangar a birnin Moscow a wata ganawa da ya yi da muryar Amurka. Ya kara da cewar wannan maganar sauyin gwamnati ce da samarwa 'yan kasa rayuwa mai inganci. Ya zuwa ranar Lahadi, kungiyoyi masu zaman kansu da ke sa ido a kan zanga-zangar sun ce sama da mutane 5,000 ne aka tsare, ciki har da mai ɗakin Navalny. An dai kama Navalny ne saboda zarginsa da ake yi da keta sharuɗan da aka gindaya masa bayan da ya koma Rasha daga Jamus a farkon watan Janairu. Hakan na zuwa ne bayan da ya kammala wata doguwar jinya a lokacin da aka saka masa guba. Lamarin da ya zargi gwamnatin shugaba Vladimir Putin da hannu a ciki, ita dai fadar Kremlin ta musanta cewar da hannunta a harin, amma kuma ta ki bincikar lamarin. Miliyoyin 'yan kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin akan dalilin sabuwar dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su dama da yin aiki a kasar Burtaniya. A jiya Lahadi, hukumomin Burtaniya suka fara karɓar takardun neman izini daga 'yan yankin na Hong Kong karkashin shirin 'yan kasar Burtaniya mazauna kasashen waje. Karkashin wannan shirin 'yan yankin Hong Kong za su samu damar zama 'yan kasar Burtaniya bayan shekaru 5. Mai magana da yawun ministan harkokin kasashen wajen China, Zion Lijian, ya shaidawa manema labarai a Beijing cewa China ba za ta ƙara karɓar fasfo ɗin waɗannan tsarin na Burtaniya ba, wanda ake malakabi da BNO a takaice, inda ya ƙara da cewar ƙasar na da damar ɗaukar duk matakan da suka kamata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi wasu sauye-sauye ga buƙatar neman dala triliyan 1.9 da ya gabatar don amfani da kudaden wajen rage radadin annobar COVID-19, a cewar wani cikin masu bashi shawara kan tattalin arziki, inda ya ƙara da cewar yana so ya hakan ne don ya hanzarta tura kudade ga Amurkawa da suka fi buƙatar su. Brian Dacey, daraktan tattalin arzikin kasa na shugaba Biden ya shaidawa gidan talabijin na CNN cewar za a yi amfani da kudaden takamaimai don tallafawa komadar tattalin arziki da ake fuskanta. Amma shugaban na Democrat zai duba wata sabuwar bukata da wasu sanatoci ɗan Republican goma suka gabatar, wacce za ta mayar da hankali kan wani takaitaccen tallafi. Daisy ya kara da cewar Biden ba zai mika wuya bori ya hau ba idan abin da ya shafi hanzarta magance matsaloli da ke addabar kasar ne, kamar na tattalin arzikin Amurka da yake farfadowa da jinkirin da ake samu wajen samar da allurar rigakafin coronavirus a sassan kasar, da kuma ƙarin mutane da suke mutuwa sanadiyar annobar ta coronavirus. Yanzu haka adadin mace-mace a kasar ya haura mutum 440 a cewar Jami'ar John Hopkins.
Kaɗan Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu arewa maso gabashin Najeriya mafi fama da rikicin Boko Haram, inda a karo na farko sabon babban hafsan tsaron Najeriya da sauran sabbin manyan hafsoshin sojin da shugaba Muhammadu Buhari ya nada suka kai ziyaran gane ma ido. Haruna Dauda gare ka.
Babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Major General Loke Rabon ya samu rakiyar babban hafsan sojan kasa Major General Ibrahim Attahiru da babban hafsan sojan sama ya Vice Marshal Ishaka Amawu da kuma Rear Admiral Ahmed Gambo babban hafsan sojan ruwa, wanda duka nisu suka ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno na shaida gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum irin matakan da za su dauka na karkashin wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram. Ne da mu tabbatar muku cewa irin waɗannan damuwa da yankunkin Boko Haram suka sa al'umma ciki ya kawo ƙarshe. Ba wai ba mu da sanin irin damuwar da waɗannan mayaka suka sa al'umma wannan yanki ba. Don haka za mu iya miyuwa mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala in Allah ya yarda. Yace mun fahimci cewa abin da ya sa al'umma wannan yanki suke tada jijiyoyin wuya ba dan wani abu bane, saboda ba a samu zaman lafiya a Borno da kuma shi a ran musu gabacin Najeriya bane.
For that reason we can only crave the
saboda wannan dalilai muna kira ga al'umman jihar Borno da ma shi al'umman gabacin Najeriya gaba daya su ba wannan runduna tamu dama, dan za mu yi yana mu kokari mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsalan Allah ya yarda.
Some of the commentaries may of course have been harsh.
Sanar Arabo yace wasu maganganun suna da zafi ga rundunan mu, amma babu yadda za mu yi mun fahimci cewa saboda har yanzu ba samu zaman lafiya bane a wannan yanki, kuma mu ma mun san cewa ba kawo ƙarshen wannan matsala ba, shi yasa amma yanzu hakan muka zo nan. Amma Allah ya yarda za ka kawo ƙarshen wannan matsalar. Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya maida jawabi yana mai cewa
effective collaboration with our neighbors,
yace haɗin kai da makwabtanmu yana da muhimmanci kwarai da gaske, musamman ma a wannan lokaci da wannan yaki ya dauki wani fuska na ƙasa da ƙasa. Idan babu wannan haɗin kai tsakanin mu da ƙasashen makwabtanmu, wannan yaki zai zama mai wuyan gaske.
There is no presence of the maritime component in the shores of the Lake Chad,
yace sojojin ruwa suna da muhimmanci kwarai da gaske wannan yaki, musamman ma a bangaren yankin tafkin Chadi, amma abin takaici shine ba mu da su. Babu sojojin ruwa a bangaren yankin tafkin Chadi, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Agaida Haruna, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
A yau Litinin an kama shugabar gwamnatin Myanmar Aung San Suu Kyi tare da wasu 'yan jam'iyyar da ke mulkin kasar, a cewar wani kakakin gwamnatin. A cewar mai magana da yawun jam'iyyar mai mulki ta National League for Democracy, da safiyar yau Litinin aka kama Suu Kyi da Prime Minister Win Myint. Ina so in shaida wa mutanenmu cewar kada mu dauki doka a hannunmu, ina so mu bi doka, Myung Pyont ya fada a yau Litinin, yana mai karawa da cewar shi ma yana sa ran za a kama shi shi ma. A duk iya sani na sojojin Burmi sun kama duk muhimman mutane, don haka yanzu muna iya cewa wannan juyin mulki ne, an samu kama Pyontyon. Aung San Suu Kyi da shugaba Win Myint haka naji amma ban da tabbacin ko an kama ɗan majalisar kasar amma muna tsammanin su ma an kama su. A jiya Lahadi wata mota dauke da bomb ta tashi a kusa da wani hotel a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Bayan tashin bomb din har-hare ya biyo baya a tsakanin ƴan ta'adda da ƴan sanda. Kungiyar ƴan ta'adda ta Al-Shabab ta dau alhakin kai wannan harin. Wani da ya shaida lamarin ya ce bomb din ya tashi a jiya Lahadi a kusa da hotel din Africa. Yanki mai cike da shingayen bincike na jami'an tsaro akan hanyar zuwa tashar jirgin sama da ke Mogadishu. ‘Yan sanda sun tabbatar da cewar ‘yan kungiyar Al-Shabab sun afka cikin otal ɗin, amma sun samu damar kubutar da mutane da ke ciki, wanda suka hada da tsohon ministan tsaro na Somalia, Yusuf Siad Adhi Adi.
Da Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda kamar a wancan ƙarshen makon, a wannan ƙarshen makon ma miyagu sun yi bala'i a wasu garuruwa ciki har da wasu ƙananan hukumomi uku a Sokoto, inda harbe-harben da aka yi a garin Shinaka na yankin Goronyo aka samu akalla asarar rai, kamar yadda wani wanda ya tsallake rijiya da baya ya shaidawa Muhammad cewa
waɗannan mutane suka zaka babu sallama babu wani abu, kawai suka far mana dabu suka kama muka kama bugewa da su, sai wani kawai ya ce ni aka jira da su, wallahi kawai daga nan sai ya bude mana wuta, shina bude mana wuta shina halibi na kawai ko wani wayo sai nin dan kashi ba murgayi an halibi ya kwanta ni kan da suka wurta waje na suka fado waje wani kashe gebe ba na iya gudu sai na jagin na haru inda gari shi ke
karama kuma muke raba ma maharan sundira a garin Kogogori jiya
a misalin kare 9 da minti 7 haka na dare ga ƴan dindiga su shigo mana cikin gari suna ta halbe-halbe sun ka tattara dukkan dasashe kusan wajen 200 haka sun hakura sai sun ka tafi hanya, bayan mun kira jami'an tsaro na sojoji sai aka samu nasara suka gudu sai suka bar dasashen.
A sabon birni ma garin Tsamaye ya dauki bakwanci waɗannan barayin
talin kare 8 da rabi na namareta a kabar baran suka shigo cikin garin Tsamaye nan jihar inda suka kwashi sharu duka gaba, amma dai ba su doki kuwa ba kuma ba su fiji kuwa ba sun dai halbe-halbe bakin gari.
Duk waɗannan suna faruwa ne lokacin da ƴan sanda al'umma fiye da 360 suke aiki tare da na hukuma don shawo kan irin waɗannan matsalolin, sai dai wasu na ganin cewa ko ƴan sandan hukuma da ke ƙauyuka ba su iya fuskantar barayin saboda irin makaman da suke da su. Na nemi mijin tabbakin rundunar ƴan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun, kuma kakakin rundunar ASU Muhammad Abubakar Sadiq ya ce zai kira ni, amma har kawo zuwa hada wannan rahoton ban samu kiransa ba. Gwamnatin Sokoto ma daga cikin matakan da tace tana ɗauka ta sabon alwashin samar da wata cibiya wadda ta ce za ta inganta harkar tsaro lokacin da gwamnatin ke bayar da motoci ga ƴan sanda.
Kuma za mu kafa wata cibiya wanda koyaushe za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa ɗin, inda za a rika samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na ƴan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jihar tamu.
Ganin cewa yau fiye da wata 7 da yin wannan alwashin kuma ga ayyukan ta'addancin na wanzuwa, na tuntuɓi mai ba gwamna shawara akan yaɗa labarai Muhammad Bello, amma ya ce ba a soma aikin cibiyar ba. Wannan ɗaya ce daga cikin matakai da dama da gwamnatin ta ce za ta ɗauka amma ba a yi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad. Daga Najeriya kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda a yayin da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa ke ƙaratowa, jam'iyyu ke kyautata ƙawance da inganta sauran matakan cin zaɓe. Sallabar ma gare ka.
Cibiyar jam'iyyar ANDP zaman lafiya kenan a yammacin jiya Lahadi, lokacin da magoya bayanta ke gangamin goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar PNDS Tarayya Bazu Muhammad a matsayin wanda suke fatan ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu, saboda abinda suka kira kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin waɗannan jam'iyyu biyu ƙawayen juna, kamar yadda za a ji daga bakin Ali Amadu, shugaban jam'iyyar ANDP zaman lafiya na jihar Zandar.
Tun da daɗewa muke tare da Tarayya a cikin haɗin gwiwa na MRN dangance da yarjejeniya da aka yi aka kai zabe wanda duk suke cikin MLN sun tabbatar da cewa wanda ya zo da farko za a yi mishi goyen baya a zuwa zabe na biyu.
Dan takarar a NDP Musa Baraje na daga cikin waɗanda suka taka rawar gani a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa. Sabili kenan jam'iyyar ke kiran ƴaƴanta su fito a ranar 21 ga watan Fabrairu don yi wa Bazoum Muhammad kara.
Dukkan magoya bayan jam'iyyar a NDP zaman lafiya da su fito da PP su kawo goyon bayan su na sa ƙuri'a kan jiyacinmu shine Bazoum Muhammad.
Jam'iyyu akalla uku ne suka bayyana goyon baya ga dan takarar jam'iyyar mai mulki a tsawon wunin jihar Lahadi, cikin su har da RPP Farilla ta Alma Umaru. To koya ƴan hamayya ke kallon wannan al'amari? Tambayar kenan da na yi wa Bana Ibrahim, mamba a kwamitin yakin zaben dan takarar RDR Canji Muhammad Usman.
Babu fargaba, babu abin da ke tada mun hankali. Aiki ne muke tukuru domin mu tunkari zabukan nan a cikin halin da ke bamu muci nasara. Tunda mun zagaya mun ga ƴan Nijar abin da ke cikin zuciyarsu, mun san ra'ayinsu, kuma insha Allah za mu zagaya cikin ƙasa mun kai musu maganar Alhaji Muhammad Usman, mu tambaye su su fito da fifira 21 ga watan Fabrairu su yi zaɓe domin canji ya tabbata a ƙasa.
A 12 daren jiya ne aka kaddamar da yakin zabe a hukunce, saboda haka mukarraban ƴan takarar da za su je zagaye na biyu na wannan zabe kowanne a nasu bangare suka fara haramar zagaye sassan ƙasa da nufin bajewa talakawa manufofin siyasar da suke sa ran shimfidawa idan aka ba su yarda a yayin zaben na ranar 21 ga watan Fabrairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da dawowa wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda zai koma kirku jihar Nasarawa don duba batun auren wata yarinya mai suna Basira, ƴar tsohon sarkin fadar Kefi, wacce batun aurenta ya kai ga rasa rawanin mahaifinta da kuma dauki ba dadi a fadar sarkin Kefi. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfi Hashin Gumel. Labarin da daga bangaren mahaifin yarinyar da kuma fadar sarkin Kefi ya nuna batun yarinyar ya kai har kunnen mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, inda a yanzu kuma batun yake hannun gwamnatin jihar Nasarawa injiniya AA Sule. An fara samun sabani mai tsanani lokacin da aka daura aure, amma sai aka tuna ba a yi gwajin cuta mai karya garkuwar jiki ba kamar yadda yake a ka'idar masarautar Kefi. Duk da haka, mahaifin angon wanda alkali ne a kotun daukar kara ta Najeriya ya gabatar da takardar shaidar gwajin dan Sulharuddin, da binciken mahaifin yarinya ya nuna musu takardar ba ta gaskiya bace ta jabici. Zuwa yanzu dai ba a san inda yarinyar take ba, bayan kin amincewa da mahaifanta suka yi da auren, wanda suka hakikance yana dauke da cuta mai karya garkuwar jiki. Fadar mai martaba sarkin Kefi ta ce ta shiga dan samar da maslaha ne, amma lamarin ya juye zuwa babbar fitina. Gabannin ta muku bayanan iyayen yarinyar, za mu gutsuro kaɗan daga martanin fadar sarkin Kefi ta bakin Yahaya Shafali da ke cewa sakon mai alfarma sarkin musulmi ne ya sa mai martaba sarkin Kefi Alhaji Shehu ya Musa ya shiga maganar.
To, assalamu alaikum. Ni mai magana kakakin mai martaba sarkin Kefi yake magana, sarauta mai sunana Shafali, inda duniya ta fi sani na.
Yanzu ne hali ake ciki ne kan maganar wata yarinya mai suna Basira da a dalilin zargi ko maganar cutar HIV ya sa aka samu rashin jituwa da har ya sa tsohon sarkin fadin Kefi ya rasa rawaninsa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ka san me martaba sarkin kafi mutum ne wanda yana tausaya ma mabiyansa, kuma duk inda yaga wani za a ci hakin shi yana iya tsayawa tsayin daka sai yaga inda karfin shi ya kare. To abun da yake faruwa da farko shi ne martaba, wannan maganan ba wai ya santa bane, yana zaune sarkin musulmi shi ya kira shi a waya yake gaya mishi akan cewan ga wata yarinya ta zo gaban shi da magana akan cewan an kashe mata aure. Sai yace to ai shi bai wayi yarinyan ba, sai yace mishi to yanzu abin da za yi zai tura yarinyan, kuma zai tura mishi namban wayan yarinyan, amma yarinyan za ta zo shi ya bi kadin magana. To da yarinya ta zo sai ya tambaye ta ike daga ina, sai ta ce ai ita yarinyan sarkin fada ne. Sai ce ai wannan maganan ma na gida ne. Sai ya kira ma'aikinta ya tambaye shi ga wani magana mai kamar irin wannan, ya ce eh ai ita ne aurenta ne, na kawo maka goro akan cewan ai na rufa yarinya. Sai ya ce oh ita ne ka kawo min goro akan ta, shi ne ya ce mishi eh. Sai ya tambaye shi me yake faruwa, sai ya ce ai an daura aure har yarinya ta tafi gidan miji, amma yanzu ya samu wani labari akan cewan mijin nan an ce yana da HIV, saboda haka ya dau an dauko yarinya daga gidan miji an dawo da ita gida. Sai ya ce a'a, to wannan da farko ba ku tsaya kun yi bincike ne ba tukun, har aka bari aka yi wannan? Sai ya ce eh su ba su tsaya su yi binciken da farko sai daga baya. Sai ya ce to ai wannan aure ya dauru, kaga kuma ina za a iya ce yanzu a kashe aure? Saboda haka abun da nake so shine ni zan baka lokaci ku je ku yi tunani.
Za mu kawo muku sauran martanin a cikin shirin. Yanzu ga bayanin yayan yarinyar Jibrin Aliyu Nasiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Jibrin Aliyu Nasiri, yaron sarkin fadan kefe.
Kai babanka dan mai sarauta ne?
Eh, babana mai sarauta ne, shine sarkin fadan kefe.
Ba mu labari tun mun fara magana da kai cewa akwai wani lamari da ya shafi kanwarku wanda ya zama har ya kawo tashin hankali. Ba mu labari dake dake me ya faru ne?
Akwai kawo mu dake zama nan a Abuja, yake zama a Sokoro, sai ya kira yayanmu ya zo ya same shi. Sai wannan mutumi mai suna mai wada, shi alkali ne, ana kiran shi mai wada justice, alkali ne a Kwata Fafi. Sai ya kira yayana a waya, sunan yayana din sunan shi Alhaji Rabu Nasiri. So da ya kira shi har ya kawo wani kauye nan da ana ce mishi Gora, gurin Sharna Farm. Daga gurin sai Alhaji Rabun ya koma ya same shi, sai ya ce mishi akan cewa kanuwanmu ne da wannan kawun namu da zai je gurin shi a Abuja yake ya goyanta, yana son yaron shi ya zo ya nemi izini, yana son yaron shi da aure. So da ya nima ma yaron shi aure sai
kuma kuna da dai wata kanwa wacce ta kai matsayin da za a auren da ita.
Eh, haka ne. So sai ya ce ma yayanmu akan in ya je gurin kawun namu a Abuja ya faɗa mishi cewa yana son ya bashi izini da yana nima ma ɗan shi aure na waccan nan yarinyan da kawo muke goyo tun yake goyonta. To a cikin wannan lokacin da ya zo ya samu kawun namu, kawun namu ya faɗa mishi, sai kawun namu ya ce to tunda na ji wannan magana ai abu ne mai kyau, tunda dukkanmu garinmu ɗaya ne, to wannan aure ai alhamdulillah. So ya koma gida sai ya samu mahaifinmu, wato mahaifin ita yarinyan kenan, ya faɗa mishi ga wannan sabon zance da ya zo mishi da shi. So daga wannan lokaci shine shi kawun namu ya faɗa mu babanmu to ba damuwa, yaro zai dinga zuwa gidan shi yana hira tare da yarinya har kafin lokacin da Allah zai yi maganan aure. So da yaron ya fara zuwa, yarinyan nan ba ta sauraron shi, har ya kai so ɗaya so biyu har kusan so uku san ba ta sauraron shi, ta ce ba ta son shi. Amma iyayenmu suka ta ce tunda na gari ne na gida ne, kuma sun san baban shi, so kanwarmu ta yi haƙuri saboda Allah ta taimaka a samu a musu wannan aure. So ba ta shi yin wannan aure ba, sai shi kawun namu da yarinyan take zama a gurin shi a nan a Abuja, sai Allah ya mishi rasuwa. Da Allah ya mishi rasuwa
a wace shekara ce wannan abu ya faru?
Eh, wannan abun ya faru a 2017 kenan. To amma shi kawun namu ya rasu a 2000 and 2018 ne. So bayan yaro suke nan ba da jimawa ba sosai, sai babanmu ya ce to tunda kawun namu da yariyan nan take zama a gurin shi, Allah ya mishi rasuwa, saboda haka kuma ya bar wasiya akan cewa a cikin dukiyan shi ma tunda shi ya goya ta, a cire wayansu abubuwa a yi mata maganan bukin aurenta da shi. So da wannan babanmu da matan shi kawun namu suka zo aka zauna aka yi magana aka yi shirin maganan aure. Da aka zo aka yi shirin maganan aure aka sa rana, sai Allah ya mantar da mu ya sa ba mu yi gwaji ba. Dama sarkin garinmu ya ce duk yariyan da za a mata aure kar liman ya daura aure ba tare da an kawo certificate na shi wannan gwaji na HIV tsakanin namiji da mata. Akan in liman ya daura aure ba tare da wayannan certificate din ba, to zai kori liman a cikin wannan matsayin da yake ciki.
Wato shi mai martaba
sarkin kefi kenan. So da wannan daman da aka zo gurin daura aure, uban yaro sai ya zo mana da wannan certificate, sai ya zo da shi akan cewa ga certificate na gwaji na yaron shi da aka yi. Da haka daga lokacin shine sai aka daura aure. Akan da yamma za ka yarinya, sai babanmu ya ce to tun da an daura aure yaro ya kau certificate din shi, so mu ma yarinyar mu za mu yi mata gwaji kafin mu kai ta gidansu. So da wannan daman sai babanmu ya ce to a kira shi wannan miji ya zo, saboda ya shaida ga yarinyar nan za a yi mata gwaji kamar yanda shi ma ya zo da wancan nashi takardan, aka nuna mana cewa nashi sahihi ne. So daga gurin da aka zo ma yarinya gwaji, sai shi ma muka ce a yi mishi gwaji saboda shi ma ya tabbatar, ita ma ta tabbatar. Bayan wancan takardan da baban shi ya kawo mana, da muka je aka yi gwaji, sai aka samu yaron da wannan ciwo a jikin shi na HIV.
To yana da cutar mai karya garkuwar jiki.
Eh, so da wannan muka same shi da wannan ciwon, sai babanmu ya kira baban shi, sai babanmu ya ce to ga abin da ke faruwa, sun je sun gwada yaro sun same shi da wannan cuta. So yanzu ya haye kenan, sai shi Alhaji Abdullahi Adamu turakin kefi sai ya ce to shi yanzu shawaran da zai bayar gobe ranar Lahadi kenan, bayan an yi aure ranar Asabar, gobe Lahadi da yarinya da uwanta, uwan ɗakin ta kenan, da kuma shi uwan yaro da yaro su zo, sai su tafi aje a yi musu gwaji a wurare guda uku, saboda a tabbatar da sahihancin takardan da suka kawo da kuma wanda yanzu muka yi.
Fasararo, idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Yali Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Dubban masu zanga-zanga a biranen kasar Rasha sun bijirewa barazanar da gwamnati ta yi na kama su, yayin da suka kwashe mako na biyu a jere suna kiran da a saki shugaban adawa Alexei Navalny da aka garkame a kurkuku. Miliyoyin 'yan kasar Hong Kong da suka nemi barin yankin a dalilin sabuwar dokar da aka kafa ta tsaro suna da damar barin kasar don neman mafakar da za ta ba su damar yin aiki da kuma zama a kasar Burtaniya. Kana an ji cewar shugaban Amurka Joe Biden a shirye yake yi wasu sauye-sauye ga bukatar neman dala triliyan 1.9 da ya gabatar don amfani da kudaden wajen rage radadin annobar COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon taya murna ga iyalan Alhaji Abubakar Osman da na Alhaji Abdullahi Shehunna, wanda za a ɗaura auren ‘ya’yansu Mahmud Abubakar Osman da Nabila Abdullahi Nas ranar Juma’a 5 ga wata a masallacin Sultan Bello da ke Kaduna da ƙarfe 1, wato bayan sallar Juma’a. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harandi da ya taya ni gabatar da shirin, da Shibahiro Dodo ne da ya haɗa, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.